أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما كبرت متسادوا أول مسلات متارة البركة مسجد عثمان بن عفان ننتي قباء ذكرات منا عمدة الفقه واللفاء الإمام عبد الغني المقدسي وكم موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisi mu na 24 a cikin karatun wannan littafi. Muna 10 ga watan Muharram, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 15 ga watan 7 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun shiga cikin sabon littafi wanda yake mana bayani akan hukuncin sallah. Malam ya kawo mana hukuncin sallah da adadin sallolin da aka wajabtawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da hukuncin wanda ya yi jayayya akan shi hukuncin ko wajabtin yin sallah ko wajabtin sallah karan kanta, kuma da wanda yake wasanni akan ko ganganci akan sallah. Yau da iko Allah za mu tashi babi na harko kalkashin wannan littafin, shine mala yake mana bayani, yace babul azani wal iqama, babi wanda zai mana bayani akan hukunce-hukunce da ladabba na kiran sallah da iqama da saffarsu. Mala yake cewa wa huma mashru'ani lis salawati al khamsi duna ghayriha للرجال دون النساء والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه والإقامة 11 وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متظهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الآذان ويحضر الإقامة ويقول في آذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. مليتي wannan babi ne wanda zai mana bayani akan hukumce-hukumcen kiran sallah da iqama da saffarsu. Yace wa huma mashru'ani, kiran sallah da iqama shari'ar musulunci ta riga ta shar'anta mana su a wani lokaci aw ko a wani wuri lis salawatil khamsa, lokacin da za mu yi sallolin mu guda biyar, sallah asuba, sallah azhar, sallah al'asr, magriba, isha. Yace duna ghairiha, kuma bayan wata sallah, kuma bayan wannan sallolin guda biyar babu hirar mutum yayi kiran sallah ko yayi iqama.
yake cewa kuma kiran sallan nan da iqama lirrijali dunan nisa maza maza suke yi ko ma bayan mata mata ba a farlanta musu shi ba yace wal azanu 15 kalimatin yace kiran sallah kalmomi ne guda 15 wanda ya zamanto wajibi ga kowa ya kiyaye saboda koda aka rasa wanda zai yi kira to kai a karan kanka wajibi ne ka tashi kai kiran sallah yake cewa la tarji'a fihi babu komawa akan shi babu mimetin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine tarji'i zamu zo kan shi wurin sharhi yake cewa iqamatu 11 ita kuma tayar da iqama siffarta ko kalmominta guda 11 ne wa yanbaghi an yakuna almu'azzinu aminan yace yana da kyau ya kasance mai kiran sallan nan wanda zai ringa muku kiran sallah ya kasance amini ne sayyitan mutum ne wanda yake da murya mai kyau mai dadi mai kwarin murya aliman bil awqati masalan lokaci wa yustahabu an yu'azzina qa'iman ana so ga mai kiran sallah lokacin da zai yi kiran sallah yayi kiran sallah a tsaye mutazahiran yana mai gabata alƙibla kamar yadda zai bayyana mana ala mawdi'in 'alin akan wani wuri wanda yake madaukaki mustaqbil alƙibla yana mai fuskantar alƙibla fa idza balagha alhay'ala idan ladani ya kai zuwa hayya 'ala as-salat yace iltafata yaminan wa shimalan sai ya kauda kanshi ya dan karkata bangaren dama ya dan karkata bangaren hagu kenan lokacin da zai ce hayya ala salat ta farko ya karkata bangaren dama kadan ya karkata bangaren hagun lokacin da zai ce hayya ala salat ta biyu yake cewa wa yaj'al wa la yuzilu qadamaihi kadda ya karkata ko ya kusar da kafafuwan shi ya kusa daga nan lokacin da zai karkata ya karkata dukkan shi kenan kurum ya ke so kanshi ake so ya dan karkata ba tare da kafafuwan shi ba sun gusa daga inda suke ba yace wa yaj'alu usba'aihi fi uznaihi kuma ya sanya yatsotsin shi a sa a cikin kunnayen shi yace wa yatarassalu fil azani kuma ya rere kiran sallah yayi shi mataki mataki tartilin shi yace wa yahdiru fil adha fil iqama kuma lokacin da zai tayar da iqama yayi gaggauta ba a so ya zayyana kamar yanda yayi shi kiran sallah zamu zo kan haka yace wa yaqulu fi adhani subhi ba'da al-hay'ala lokacin da yazo kiran sallah na sallah asuba bayan yace hayya 'ala salat yace as-salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an-nawm so biyu sallah ita tahi al-khairi game da barcin da kuke yace wala yu'azzinu qabla al-awqati kadda yi kiran sallah kamun lokaci illa laha in ba sallah asbahi ba ita ce kadai kamun lokacinta aka bada dama mutum yayi kiran sallah wata sallah ko ma bayan ita babu halaccin mutum yayi sallah kamun lokacin sallan ya shiga yace li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sabida wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna bilalan yu'azzinu bil layl lalle bilal yana yin kiran sallah a tsakiyar dare ko a cikin dare kamun alfajir ya keto yace fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktumin ku ci ku sha har sai abdullahi ibnu ummi maktumin yayi kiran sallah shi kuma yana yin kiran sallah ne bayan lokacin da alfajir ya keto yace wa yustahabbu liman sami'a almu'azzin ana so mustahabbi ne ga wanda ya ji ladani yayi kiran sallah an yaqula kama yaqul ya wadi abinda ladani yake wada li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sabida wadan manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu misla ma yaqulu ku wadi kwatan kwatan abinda ladani yake wada sai dai lokacin da yazo hayya 'ala salat ku ce la haula wala quwwata hayya 'ala al-sa'i hayya 'ala salat la haula wala quwwata illa billah hayya 'ala al-fala' hayya 'ala al-fala' hayya 'ala salat hayya 'ala hayya 'ala salat so biyu hayya 'ala al-fala' so biyu kina a wannan halin ne mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah dawo mu bi abinda muka karanta malai yake cewa wa huma mashru'ain shi kiran sallah da iqama abu ne wanda aka shar'anta mana shi saboda a nuna mana lalle lokacin sallah ya shiga mu shirya mu zo masallaci don mu yi sallah ita kuma iqama an shar'anta ta lokacin da za a shiga sallah kinan kiran sallah za a yi shi ne lokacin da lokaci ya shiga ki sanya zaka gani inda aka waye ko inda ake bin sunna gundarin sunna daga an ce lokaci ya shiga ba hira a ƙara minti ɗaya ko minti biyu lokacin nan za a tashi a yi kiran sallah kuma lokacin da aka sanya lokacin da za a yi iqama lokacin da jama'a ta halartu limami ya zo lokacin na a tada iqama kinan shi kiran sallah ana yin shi da zarar lokaci ya shiga ita kuma iqama lokacin da aka shirya za a shiga sallah a lokacin nan ake yin sallah shine da kai al-hafiz ibni hajar a cikin sharhin shi na sahihul bukhari nan fatahul bari yake bayani yake cewa an tambaya meye hikimar da ubangiji ya kaddara a ringa yin kiran sallah biyu ita kuma iqama a ringa yin ita kadai yake cewa ai ba dan komi bane bai shi kiran sallah an sanya shi ne diddan wanda ba sa nan suke nesa a kiraye su su shirya su zo sallah shi sanya aka sanya a meme ta ta so biyu ta kanyu in wani abu bai kai maka ba wani abu ya kai maka amma dai ita iqama an sanya ta ne lil hadirin ga wanda suke nan shi sanya ba amma shar'anta ba sai an daga murya akan ta ba shi kurum yanda kake a zarne kurum za a tada zai a tada iqama wanda suke nan su yi sallah muhim kiran sallah ne ake daga murya diddan ya kai wa duk wanda yake nesa kuma hukuncin shi kiran sallah hamma iqama fardu kifaya ne idan an ce fardu kifaya shi shine hukunci abu ne wanda yake wajibi akan kowa amma dai da daya ko wani daga cikin mu zai dauye wani yayi kiran sallah to ya dauke wa kowa misalin a ce duwa din da magaran masallaci dai suke kiran sallah to ba yi wa akama garin duka da laifi saboda wa'ansu sun dauke wa dukkan mutanen garin shine fardu kifaya sabanin fardu ainin abin da yake wajibi akan ka wani in yayi bai iya sabke maka wannan hukuncin nashi misalin sallah da aka wajabta maka kaga fardu ainin ne wani bai yi wa yayi sallah yace a namawa na sallah shikenan shi yau ba sai yayi sallah ba baya yi ba amma dai fardu kifaya kamar sallar gawa kamar kiran sallah duka wannan fardu kifaya ne ya kasance mutum biyu abin da yayi sama in dai suka samu kansu a wuri to yana da kyau a ce sun yi kiran sallah sawa'un a cikin bulaguro ko kuma a zamantakewa ta gida kuma wannan a kowace sallah guda biyar kuma da sallar juma'a dalili haka dalilin da kwai hadisin Malik ibn Uwairis yake cewa na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata ittawaga fi nafarin min qaumi mu dai yan tsiraru daga danginmu muka taso muka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da muka zo gun manzo Allah yi muka zauna tsawon kwana 20 ko dare 20 a gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nan cikin Madina yace mu dai abinda muka fa'idanta da shi ko abinda muka fuskanta a yanayi ko tsarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rahiman rafiqan yace mutun ne mai tausayi mutun ne mai cudanya da sauran mutanen shi yace falamma ra'a shauqara ila ahalina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani hankalinmu ya karkata zuwa mu koma gida mu koma cikin iyallanmu a lokacin nan sai ya ce to abinda za a yi irshi'u fakunu fihim ku koma cikin iyallanku ku zamna a tare da su amma dai allimuhum wa sallu ku karantar da su abinda kuka dauka tsawon kwana 20 a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ku musu sallah yace idan lokacin kowace sallah ya gabato fal yu'azzin lakum ahadukum ɗaya daga cikinku ya tashi ya kiran sallah wala ya ummukum akbarukum babbanku kuma sai ya limance ku nan babba mu kuma hadisi Abdullahi ibn Abbas shi zai tabbatar mana waye babba shine aqra'ukum likitabillahi shine wanda yayi kusanin alqur'ani shine babbanku duk inda aka zo ba yawan shekaru bane ba wannan ba in dai aka ce ga wani nan yayi ku ilimi na addini to wannan fa shine jagora in dai adalci za a yi koda tahiyya za a yi to shi ya cancanta a sanya jagora sai dai kasance masu ba shi shawara kuma ulun nuha ne latijawa ne wanda sun san abin da suke wannan shine hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi shi sanya da yawa daga cikin malamai suke cewa duk da ya kasance fardu kifaya ne amma dai bai halatta a dauko ko a dauko kaseta a danna a masallaci ayi kiran sallah kowa ya ji yace wannan kuma wannan haramun ne baya daga cikin shari'a wajibi ne a samu wani a zamanar da shi a karantar da shi yaya za ya ringa yin kiran sallah ya ringa yi yana kiran mutane a kowane lokaci kuma mustahabbi ne kiran sallah da tayar da iqama ga mutum daya wanda yake zamne shi kadai ya tashi sallah yana iyawa mustahabbi ne yayin kiran sallar shi ya tada iqama shi kadai sawa'un yana cikin bulaguro ko yana zamne a gida ko yana saman ruwa ko kuma yana saman jirgi in ya yake an bashi dama yana iyawa yi babu haramci a cikin haka amma dai in ya wadatas ta kanshi da yin iqama to ta wadatas saboda hadisin Imam al-Hadisin da Abi Sa'id al-Khudri hadisin da Imam al-Bukhari ya wutar da shi yake cewa na hadi wa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ibni Abi Sa'sa al-Mazini yake cewa na gani shi nake ce me inni araka tuhibbul gadam wal badiya yace Abu Sa'id al-Khudri yace ni na ga ko kai ya kai Abi Sa'sa kana yawan san dabbobi kana yawan san yawo a cikin daji ko shiga cikin jeji yake cewa abinda nake baka shawara idan ka kasance a cikin dabbobinka ko ka kasance a cikin daji yake cewa ka daga muryarka saboda kiran sallah yake cewa babu wata halitta wanda za ta ji sawa'un mutum ne aljani ne ko wani abu daga cikin halittun ubangiji zai ji kana ashhadu an la ilaha illallah yace face ya maka shaida a gobe kiyama kaga wannan dama ce ƙarin lada ne shi sanya yayi malumai suka tai akan mustahabbi ne ko da ka kasance kai daya kana iya yin kiran sallarka sai malin yake cewa duna ghairiha wa huma mashru'an lis-salawati al-khams duna ghairiha yake cewa wannan kiran sallah da tayar da iqama an shar'anta su dan sallolin nan guda biyar koma bayan wa'annan salloli guda biyar duna ghairihima koma bayan wa'annan salloli guda biyar kenan baya yiwa ka zo sallar idi a tayar da iqama a yi kiran sallar a tayar da iqama ko sallar rukun ruwa ko sallar gawa ko sallar kisbewar wata ko kuma kisbewar rana shine malai ya kawo duna ghairihima koma bayan wa'annan guda biyu kenan babu wannan kuma dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tarawih yayi sallar kisbewar wata yayi sallar rukun ruwa dukkan su ba a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba da umarni ayi kiran sallah ko a tayar da iqama sai dai abinda ake cewa as-salatu jami'a wannan shine ya tabbatu ga bakin mako daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah yayi numati kirayar jama'a sai sanya mai shela yayi shela as-salatu jami'a kiran gangami kowa ya zo masallaci ya zo ya saurari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana ko za a yi ko wata sallah ko kuma wani hukunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aiwatarwa tare da sahabban shi koda wani abu ya abu ko wani abu yake so ya izar musu zai ce ayi kira as-salatu jami'a kowa ya halarta masallaci shine nan bayan malam ya bayyana mana yace mana an shar'anta shi yake cewa lirrijali dunan nisa'i kiran sallar nan maza suke yin kiran sallah su yi iqama koma bayan mata ba wajibta musu ba kiran sallah ba wajibta musu yin iqama ba dalili akan haka hadisin da ibni abi shayba ya hutar da shi hadisi ne wanda isnadin shi qaribun min al-hasan hadisin abdullah ibn umar yake cewa laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama ga mata babu kiran sallah a tare da su babu tayar da iqama a tare da su wansu daga cikin malamai sun ce suka ce haramun ne ga mace ba wajibi bane akan ta ba in ta ga dama tana iya yi saboda akwai dalilai wanda suka zo wanda suke tabbatarwa lalle mace tana iya yin kiran sallah akwai hadisi kuma wanda suka zo suke tabbatarwa lalle ba wajibi bane ba akan lalle ba wajibi a dai daga cikin su wannan hadisi Abdullah ibn Umar haka da akwai hadisin Aisha radda Allah shi tabbata a gare shi wanda take bayyanawa suna sallah ba tare da ba sun tayar da kiran sallah ba ba tare da sun kiran sallah ba tare da sun yi iqama kuma hakan an samu hadisi daga Aisha wanda take bayyanawa a hadisin da shi ma Imam Abdul Razzaq a cikin al-Musannaf din shi ya bayyana hadisin yake cewa Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta take cewa kanat tu'azzin wa tuqim yake cewa ta kasance tana yin kiran sallah kuma tana tayar da iqama lokacin da za ta yi kiran sallah
haka da kwai hadisin Abdullahi bin Umar lokacin da aka tambaye shi hal ala nisa'i azanun shin mata suna iya yin kiran sallah a lokacin da Abdullahi Umar ga Abdullahi bin Umar yayi hushi yake cewa anna anha an zikrillah ita yaya za a hana mata ambaton ubangiji ai kiran sallah idan ka dauka daga farkon shi har karshen shi kira wannan ambaton ubangiji ne haka da kwai hadisi na mu'tamir hadisi ne wanda ibnu abi shayba shi ma ya hutar da shi yake cewa mun kasance muna tambaya Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi shin mata suna yin kiran sallah suna yin iqama yake cewa a'a ba sa kiran sallah ba sa iqama yake cewa amma dai idan suka yi sun ambaci ubangiji kidan babu haramcin yin shi inda yake kasancewa haramun ne mata su yi kiran sallah lokacin da za ta daga murya ta yi kiran sallah ko ta tayar da iqama da kai maza a kusa da ita wannan haramun ne kada ana gare ta yi kiran sallah ko kuma ta tayar da iqama amma dai idan ta ga dama tana iya yin kiran sallah ita mustahabbi ne a gareta ba wajibi bane ba shine nan mallan ya kawo lirrijali dunan nisa ga maza kuma bayan mata maza wajibi ne an shar'anta musu yin kiran sallah a duk inda suka samu kansu yana kasancewa mustahabbi idan ya kasance shi kadai ko kuma ya kasance a cikin jeji ko wani abu makamancin haka ko su biyu ko wani abu makamancin haka shi dai kiran sallah umuman idan muka dauka fardu kifaya ne farilla ne ko wajibi ne idan wa'ansu sun yi sun dauke wa wa'ansu amma dai a halin da mutum yake banta yana iya yin kiran sallah shi kadai ya kasance mai mustahabbi ko a cikin bulaguro ko a cikin jeji ko kuma a cikin gari ga mata shi kuma ba wajibi bane ba mustahabbi ne yana kasancewa haramun a gare su idan suka kasance kusa da mazajen da suna iya jin muryar su saboda ita mace duk inda take al'aura ce muryar ta al'aura ce saboda kawai wani ya je ya fitintunu da yanda zai kalli huskar ta ya fitintunu da jin muryar ta wallahi ta'ala yake cewa wal azanu 15 kalma 15 kalma kiran sallah kalmomi ne guda 15 idan an ce kalma shine jumla guda daya Allahu akbar kalma ce kamar yanda malam ya bayyana idan kiran sallah yake cewa kalmomi ne guda 15 idan ka hada su kai kiran sallah a wata riwaya abi mihzara kiran sallah ɗan makka ita kuma kalmomi guda 19 take badawa shine yake cewa idan muka dauka da kai hadisin da Abdullahi bin Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da aka yi magana yaya to za a yi a ringa kiran mutane su ringa zabuwa masallaci suna sallah su kuma larabawa suna da masaniya akan abin da yahudawa da kiristoci suke aikatawa ganga ake bugawa ko kuma a buga wannan katau-kataun wanda yake kiran mutane idan ka yi shi gan sai ka zo masallaci kai sallah a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ya za a yi kiran sallah aka ce to a yi shawara manzo Allah yace to a nemi naqus annaqus shine wannan abun wanda suke kadawa kililin nan wanda ake kadawa yace a nima mana a ringa kada shi ne yanda idan mutane sun ji za su zo masallaci su sallaci sallah a lokacin nan Abdullahi bin Zaid sai yake cewa he na tahi gida he ne barci da ne barci kurum a cikin barci na sai ne muhulki gani nan wani mutum yana kiwayawa ko ina kiwayawa sai ga wani mutum da naqus a hannun shi wannan abun wanda kiristoci suke kiran mutane zuwa ga sallah da na gani a hannun shi to tunda jiya manzo Allah ya ce a ringa yin haka sai na tambaye shi ya kai bawa Allah shin zaka saida mun wannan abun naka in kawo a ringa kiran sallah da shi sai yake cewa ya kai yace mi zaka yi da wannan abun idan na saida maka shi sai ya ce a nad'u bihi ila salat zan mu ringa kiran mutane zuwa ga sallah idan ka baka saida mini shi sai yake ce mi ya kai bawa Allah shin bazan shiryar da kai ba da abin da yayi wannan alkhairi yace kwarai kwa sai yace ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salat hayya 'ala as-salat hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ka kalmomi guda 15 yake cewa sai dan yi jinkiri kadan a cikin barci yake gana haka abin da yazo yake bayyana wa manzo Allah yace sai wannan mutumin da ya karantar da ni abin da yayi alkhairi akan katau-katau dinnan sai yace he dan yi jinkiri kadan yace kuma sai yace mun idan ka tashi tayar da sallah kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah yace wannan shine abin da wannan mutumin ya koya mani yace lokacin da na waye gari yace kurum sai na garzaya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da matsarin sahabbai daga an ce an yi sallar asuba kowa din mai mulki sai ya kawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fassara ko kuma a sanya Abubakar ya fassara yake cewa lokacin da na bayo manzo Allah labarin abinda na gani a cikin mulki na sai manzo Allah yake cewa innaha la ru'ya haqqun insha Allah yace wannan mulki ne na gaskiya in Allah su ya yarda yace fa qum ma'a bilal manzo Allah yace bi tutashi ka tafi tare da bilal fa alqi alaihi ma ra'aita sai ka sanar da bilal ka koya wa bilal abinda ka gani a cikin mulkin ka fa yu'azzin fa innahu anda sautan minka bilal sai yi wa mutane kiran sallah saboda bilal ya yi ka dadin murya ba wannan yin shi bane ba akai ba kariya matsayin shi bane ba akai ba a'a maslaha ta addini ya tashi ta ya koya wa bilal yake cewa abdullahi bin zaid yake cewa sai gashi nan ina koya wa bilal abinda na gani a cikin mulki na kai tsaye umar sai ya ji labarin abinda nazo mulkin da ne na bayo manzo Allah labari umar shi ma sai ya ce ya rantse da ubangijin da ya halice mu na rantse da ubangijin da ya aiko ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya yace ni ma abinda na gani kenan ji a cikin mulki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace falillahi alhamd godiya ta tabbata da ubangiji ka gani an samu wanda zai korhi mulkin wa abdullahi bin zaid a gani daga nan shine sanadiyar samun kiran sallah an fahimta kenan shine nan mala ya bayyana mana kiran sallah kalmomi ne guda 15 yace la tarji'a fihi babu tarji'i a kiran sallah shi kuma tarji'i shine lokacin da a mazhabin mu na malikiya mu da kai tarji'i amma dai mazhabin hanabila babu tarji'i a cikin kiran sallah tarji'i shine zaka ji masallatayya wa an su daga cikin masallatayya ladani zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aje muryar shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sake daga murya hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al falah hayya ala al falah allahu akbar la ilaha illallah wannan shine kiran sallah mai tarjihi shi kuma maimakon ya kasance kalma 15 zai koma kalma 19 kalma guda hudu zaka ƙara akan wannan shi kuma wannan shine kiran sallan mutanen garin Makka kalkashin hadisin Abi Mihzara yarda Allah shi tabbata a gare shi sai dai kiran sallan irin kiran sallan da muke yi shine Bilal yake kuma shine irin kiran sallan da Abdullahi bin Ummi Maktum ne yake shine mala ya bayyana mana yake cewa tarji'i yake irin kiran sallah yace a mazhabin su sunan Hanabila babu tarji'i a cikin kiran sallah yake cewa dalilin ba irin kiran sallah Abi Mihzara ba kiran sallan mutanen garin Makka shi kuma kiran sallah shi Abi Mihzara shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi yace ka tahi ka yi wa mutanen tare da tarji'i yake cewa wal iqamatu 11 kalma wal iqamatu 11 ita kuma yin iqama kalmomi guda 11 ne kamar yanda muka bayyana Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illa Allah karkashin haka malamai suke cewa an samu kiran sallah kusan kalawo kiran sallah Abi Mihzara kiran sallah Abdullah bin Ummi Maktum kiran sallah Bila suka ce to wanne mutane wanne za su dauka malaman usul suke cewa dan duka idan ka dauka afwan malaman fiqh suke cewa duka idan ka dauka ikhtilafu tanawwu'in ne ba ikhtilafu tadadin bane ba ikhtilafu tanawwu'in kurum an samu bambanci ne kaza da kaza da kaza da kaza dukansu kuma hadisi ne ingantattu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ji manzo Allah ya koyawa wani kaza manzo Allah ya koyawa wani kaza ya koyawa wani kaza yasan ya shigo matsala idan ta kasance ikhtilaf da nau'i ne duk wanda kai yayi sai sanya malamai suke cewa kawon misalin siffar karatu na alqur'ani kaga yi baka ce ba a gashi ne qira'at wanda aka samu baka ce ba a waccan zakai wannan ita ce dukkan su an samu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yin attahiyya shi ma ka gani wa'incan sun tayi akan a kaza ake yi wannan sun tayi akan kaza kuma kowace an samu hadisi ingantacce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda yake yin ta kaga wannan sabani ne na nau'in yin tahiyya kenan kowanne mutum yayi tawadatas والله تعالى اعلم sai malai ya ci gaba da cewa wayan bagi an yakunal muazzinu muazzina aminan muazzinu aminan yace kuma yana da kyau a ce wanda yake kiran sallar nan amini ne amini ne shi kuma hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da عبد الرزاق اتكم مصنف اي شاكا امام احمد ياوتر هكا امام الترمذي شي ما ياوتر اتكم سنن اي شي yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al imamu dhamin wal muazzin mu'taman yake cewa limami garan ne na sallar mamuni shi koda wani sallar shi zatta rike ce to limami ya riga ya dauke duk da akwai fassarori daban-daban wanda malamai suke badawa amma dai fassara mafi kusanci zuwa ga fassarar shine limami garan ne na sallar mamun shi wasu daga cikin malaman hadisi suke cewa a'a ai limami lokacin da yake ma mamun shi sallah to addu'ar shi baya ruwa yake banci kanshi da addu'a kamata ya hada kowa da kowa a cikin addu'a amma dai fassara wadda tahi kusanci shi shine garan ne koda wani zai yi rabkanwa to akan limami yake cewa wal muazzir mu'taman shi kuma mai kiran sallah ya kasance amini wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana akwai magana ta ibnu taymiya a cikin al-ikhtiyarat wanda yake cewa shin idan fasiki ne an yarda wani fasiki ne rubama ya kasance yayi shaida ta banza aka bulale shi kuma aka rubuta shi daga cikin fasikai ko kuma an ganshi yana aikata abubuwa na fasikanci yake cewa shin yana halatta yanzu a sanya shi ya ringa kiran sallah sai yake cewa mu dai a kalkashin masabanmu da kai ruwaya guda biyu yace amma dai ruwaya mafi ƙarhi yake cewa shi shine bai halatta a bawa fasiki ya ja mutane ya yi wa mutane ladanci yake cewa saboda idan aka bashi an saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dacewa ga fasiki wanda aka tabbatar fasiki ne ya zo ya ringa yi wa mutane sallah mutane kiran sallah sai sanya ake so lokacin da mutum zai kiran sallah ya kasance mutum
salatul isha
saboda a wancan lokacin sama mutum yake hawa ya ringa kiran sallah saboda kai ya ringa ketara ne ga al'auran mutane a cikin gidajensu ko kuma ya kasance yana yi wa mutane kiran sallah kamun lokaci wajibi ne ya kasance amini sai dai idan wanda ba aminin bai yi kiran sallah shin kiran sallah ya yi ko bai yi ba wada mafi rinjaye kiran sallar shi yayi ko mutane za su zo za su yi sallah amma dai idan dai za a samu wanda ba fasiki ba to wanda a nemi amini ya yi sallah ya yi wa mutane kiran sallah sai sanya mu kuma al'adar mu sai mutum sai ya kare shargoliyar shi ya kare komi sai ya ce to yanzu a bashi kiran sallah so muke mu gyara gobe abu ne mai kyau amma dai a yi kokari a sanya shi a karantar da shi menene kiran sallah menene dawabin na kiran sallah shari'a ba ta barin ba haka ba duk abin da ka gani a cikin addini sai da aka wadi maka kaza da kaza da kaza haka zannan in ka yi shi ba mai kyau bane kaza in ka yi shi ne mai kyau kaza za ka yi to ga yanda shari'a ta tsara maka yanda za ka yi shi wallahu ta'ala shine malai ya ci gaba da cewa sayyita ya zamanto wajibi ga wanda zai yi kiran sallah ko ana so wayatan da cewa yi wayan bagi ana so ga wanda zai yi kiran sallah ya kasance mutum ne mai murya mai tadi mai babban murya wanda idan yayi kira kowa da kowa zai ji shi shi kuma dalilin haka hadisin da mun karanta na Abdullahi ibn Zaid da hadisin kiran sallah wanda yake cewa alqibla alqi ala bilal fa innahu anda sautan minka ka kuya wa bilal yin kiran sallar nan saboda bilal yayi ka dadin murya yayi ka kakkauran murya na yanda bilal idan yayi kiran sallah za ta kai zuwa ga wurin da kai idan kai ba ta kai ba ka wannan a halin lokacin da babu mikuru sai yake cewa aliman bil awqati wannan limamu wannan ladanin namu ya kasance ya san lokutan yin sallah ya san lokutan yin sallah shine yanda addini ya tsara mana lokutan yin sallah da za a yi katari a samu wannan munturorin kowa za ta ja baya to shi ya san lokacin da ya kamata daga ya ga yanayin lokacin da ya kamata a ce alfijir ya keto zai tashi yi sallah ko da babu abu ba a tare da shi saboda yanzu ci gaban ya kan wancan lokacin wajibi ne ya san lokaci ya wani lokaci ne ya dace yi sallah azhar wani lokaci ne ya dace yi kiran sallah lokacin al'asar saboda ai can bayan mun karanta daga lokacin ya shiga lokacin yin kiran sallah yayi yake cewa aliman bil awqati masani ne ga lokuta shine nan malamai suke cewa to idan ya kasance ladanin makahu ya za a yi ladani ya san lokutan sallah kaga ya ada lokutan sallah da gani ne ake amfani da su alfajir ya keto ido zai nuna maka rana ta yi zawali ido ne zai nuna maka a'a wannan lokaci inuwa ka ta kai rubunyar ka guda biyu lokacin sallah azhar ido ne zai gwada maka yace to ya za a yi shi makaho ya san haka sai suke cewa labudda ya kasance da kwaiwan wanda zai iya nunar da shi zuwa lokaci wannan mutumin kuma labudda ya kasance amini ne saboda kai kirayi mutane su zo su yi sallah ba tare da lokaci ya shiga ba ko kuma lokaci ya wuce yake cewa wa yastahabu an yu'azzira qa'iman kuma ana so lokacin da ladani zai yi kiran sallah yayi kiran sallah a tsaye shi kuma wannan da kai hadisin Urwa bin Zubair yake cewa wata mace daga cikin mutanen garin Madina ai kabilar Bani Najjar yake take cewa gidanta a kewayen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gidan da ya kai nata tsawo kidan shi yake nuna ita bai ni gare ta yake cewa Bilal sai ya zo gidanta kamun sallar alfajir kamun sallar asuba yace idan ya zo zai zo lokacin yin sabo yake shigowa gidanta saboda ya hawo sama ya kira sallah na kowa ya shi wannan kiran sallah yake cewa zai zamana yana jiran alfajir ya keto yana cikin gidanta idan ya keto yake cewa sai ya dan jajike shi irin kajima a zamani ka dan jajikin ka yake cewa idan ya jajikin shi sai ya ce Allahumma inni ahmaduka wa astaeebuka ala quraish an yuqimu dinak duk irin abin da quraishawa suka yi wa bilal bilal a kowace asuba sai ya yi wa quraishawa adda sai ce ubangiji ina yabanka ina gode maka kuma ina nema ubangiji ka taimaki quraishawa akan su tsaya akan addininka wancan quraishawan wanda suka azabtar da shi suka yi min kaza da kaza da kaza amma dai soyayya su kullun soyayya wannan mutanen a cikin ranci kokari yake ya za a yi su musulunta yake cewa a lokacin nan sai ya tashi yayin kiran sallah yace babu wani dare da Bilal ba sai yayi face yayi wa quraishawa irin wannan addu'a wannan mas'ala ce wanda malamai suka ijma'i akan ta kiran sallah ana yin shi a tsaye kuma yake cewa yustahabu an yakuna mutatahhira kuma ana so lokacin da mutum zai yi kiran sallah ladanin nan yayi kiran sallah yana mai tsarki saboda akwai hadisi wanda al-muhajir bin qanfaz yake cewa wata rana na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana arwalla sai na mai sallama manzo Allah bai muni ba bai mayar da muni ba sallama ba yake cewa lokacin da ya gama sallar shi sai ya ce sai ya bani hakuri ya maida mun sallama kuma ya bani hakuri akan lokacin da nayi mai sallama bai maida mun sallama ba kai tsaye ba wannan ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada hakuri kisan da ake nuna mana halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halayya ne na gari wani sai ya ce a wannan ai ba kowa bane ba sai an bashi hakuri ba sai yake cewa manzo Allah ya maida mun sallama kuma ya bani hakuri sai yake cewa ni ina kiyamatan ambaci Allah a lokacin da banda da tsarki a halin da yake da arwala yake arwala hali ne wanda bai da tsarki yace yana kiyamata ya ambaci ubangiji lokacin da bai da tsarki kaga wannan shi yake nuna maka an yi so lokacin da ladani zai yi kiran sallah yayi ya kasance yana da tsarki wannan shi yake nuna mana mustahabbi ne ga musulmi ya kasance kullum mai tsarki kada a samu arwala ta warware a tare da kai saboda ita ma wata kariya ce a tare da kai daga ta warware kai kokari ka jaddada ta ba wani abu wanda zai iya dawaka a lokacin da ka kasance mai tsarki in mi za a yi ko asiri za a yi wa mutum a halin da yake mai tsarki bashi sanya kuma ba karamar gara basa bace ba ya kasance duk lokacin da zaka jaddada arwallanka kai raka'a guda biyu wallahi tallahi bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa naji ka a gabana a cikin gidan aljanna kana tattaki yace wai bilal wai me kake yi ka samu wannan fadala yace to ni dai mun san ba abin da nake yi ba sama dai idan na yi arwalla ina raka'a guda biyu shike Allah da tar da yake cewa ala mawdi'in ali kuma ana so lokacin da ladani zai yi kiran sallah ya samu wani wuri mai tsaho ya yi kiran sallah shi sanya ada kamun ya waita wuta kamun ya waita loudspeaker zaka gama sallata yamma a bakin kowa da kai dan dakali da ake yi mai dan tsaho wannan shine inda ladani yake hawa ya yi kiran sallah duka wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun ya waita mikur yake cewa kuma shi ba wannan alƙashin hadisin Urwa bin Zubair da wannan matar ta kabila Bani Najjar wanda take ba mu labari ba wani gida a kewayen masallacin manzo Allah wanda ya kai gidanta tsawo Bilal sai ya hawo saman gidanta ya kira sallah don kowa da kowa ya ci Malam ya cika da cewa mustaqbil al-qibla lokacin da yake kiran sallah ya kasance yana fuskantar al-qibla kada ya yi kiran sallah yana mai ba wa al-qibla baya kuma wannan malamai dukan sun yi ijma'i akan haka babu wanda ya saba akan kiran sallah an baka damar kai shi kuma bayan alqibla a'a ana yin shi ne ana fuskantar alqibla malai yace fa idza balaga alhayala idan ladanin ya kai hayya ala salat yake cewa a lokacin nan iltafata yaminan wa shimalan zai karkata bangaren dama zai karkata bangaren hagu kenan hayya ala salat in shi na farko ya karkata bangaren dama hayya ala salat in shi na biyu ya karkata bangaren hagu hayya ala falah in shi na farko ya karkata bangaren dama hayya ala salat in shi na biyu ya karkata bangaren hagu yake cewa wala yuzilu qadamaihi kadda ya gusa kawuwan shi daga inda yake kenan ba a so mutum kurmi ya karkata ya huta daga alqibla kinan mi ake so ka kalli alqibla amma dai lokacin da zaka yi gangan jikinka ko kanka ya dan karkata ko kuma ya karkata bangaren dama ya karkata bangaren hagu kada mutun ya gusa kawuwan shi daga inda yake shi kuma wannan da kai hadisin Abu Juhaifa yake cewa lokacin da Bilal yayi kiran sallah sai na kasance a tatabbu fahu hauna wa hauna ina bibiyar bakin Bilal nan da nan duk inda Bilal yayi ina bibiyar bakin shi yake cewa sai hasse da lokacin da yazo hayya ala salat hayya ala falah sai naga Bilal ya karkata dama ya karkata bangaren hagu ba tare da kawuwan shi ba sun gusa daga inda suke ba hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim ya kawo shi sai dai da yawa ba an surga cikin malamai suke cewa madama ai dalilin da ya sanya ake karkatawa shi shine dan wanda ma suke gehe kiran sallar ya kai musu kace to yanzu gashi nan an samu yalwa ta microphone kace kenan babu wannan hira mun gace a'a ai shi mas'ala ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda wani hukunci zai ko wani abu zai kawo na sauki akan wannan al'amarin to kai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu ladan sunna wallahu ta'ala a'lam yake cewa kuma wa yaj'al usba'ihi fi udhnayhi yana sanya hannu ya tsotsin shi a cikin kunnen shi wannan shine sunna ta kiran sallah ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta kamar yanda Abu Juhaifa yake bayyana mana yake cewa ra'aitu bilal wa bilalan yu'azzin naga bilal yana kiran sallah faj'altu atatabba'u fahu hauna wa hauna wa isbu'ahu fi udhnayhi yake cewa ina bibiyar bakin shi duk inda yayi kuma ya tsotsin shi a cikin kunnuwan shi yake cewa wa yatarassalu fil azan lokacin da ladani yake kiran sallah ya rera ya kiran sallah ya yi shi tartila kamar yanda aka ce maka rera alqur'ani shine at-tarassul mutun ya rera ya shi ya ringa yin shi a sannu ba tare da yana gogawa ba a hankali yanda kowa zai lada kiran sallar zai kai shi kamar yanda muka karanta a huku a wannan hikimar da ta sanya ake kiran sallah ake maimaita shi gida biyu saboda wanda yake nisa ya ji shi sai sanya ake so a samu mai babban murya mai dadin murya lokacin da ake kiran sallah yake cewa wayahduru al-iqama ita kuma iqama ya gaggauta ta ba tare da ya daga bunke shi ba saboda ita iqama ta wanda suke nan ce cikin masallaci da yin sallah amma dai kiran sallah ta wanda ba sa nan ce suke nesa su shirya su zo masallaci kuma wannan dalili da kai ladanin baitul maqdis kamar yadda Umar ya hadi wa shi babban ladanin baitul maqdis shine Abu Zubair yake cewa idan azanta fatarassal yake cewa idan zaka yi kiran sallah to karire kiran sallar ka kayi shi daki daki yake cewa idan aqamta fahda idan lokacin da zaka yi tada iqama to kai gurgawa ba sai ka mata abin da ba kai ka abin da ake yi a kiran sallah ba sai sanya malamai suka karhanta suka ce bi dacewa mutun ya ringa rere iqama iqama kurum mutun ya yi ta a gaggauce a tada a tayar da sallah yake cewa wa yaqulu fi adhanis subh mutun zai ce a lokacin da yazo kiran sallah na sallah asuba shi ladanin ba'da al-hayala bayan ya ce hayya 'ala as-salat hayya 'ala al-falah hayya 'ala as-salat hayya 'ala al-falah zai ce as-salatu khairun min an-nawm sallan nan wata hi al-khairi da barcin da kuke yi har so biyu zai maimaita wannan shi kuma dalilin hadisin Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ladani yazo kiran sallar asbahi yake cewa bayan ya ce hayya ala salat ya ce as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai da kuma mas'ala wanda shin kiran sallar lokacin da za a yi hayya lokacin da za a yi as-salatu a kiran sallah na farko za a yi ta ko kuma kiran sallah na wansu daga cikin malamai sun ce a ai kiran sallah na harko shi yayi cancanta ayi as-salatu khairun min an-nawm wansu kuma suka ce akan kiran sallah na biyu shine yayi cancanta ai as-salatu khairun min an-nawm fada mafi rinjaye shine kiran sallah na biyu ake yin as-salatu ba kiran sallah na harko ba dalilin hujjojin da wa'inda suka ce kiran sallah na biyu ake yin as-salatu sun yi karfi shi sanya da kai hadisin Anas wannan wanda muka karanta wanda yake cewa yana ɗaya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka zo in ladani yazo kiran sallar asbahi yake cewa azanul fajr kiran sallah na sallar alfajr kinan wannan kiran sallar na harko da Bilal yake yi ai cikin dare yake yin shi sannan ya zamana har zuwa lokacin da za a umurci alfajr zai keto Abdullahi ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah na biyu dalilin me yasa aka ce kiran sallah alfajr idan yazo yayi kiran sallah kenan sai alfajr sai ya keto sannan ake yin kiran sallah wannan ita ce fada mafi rinjaye kuma da kai hadisai wanda suka zo su ma hadisan suna da shawahid mai karhi akan lalle kiran sallah na biyu shine ake yi wa as-salatu khairun min an-nawm da yawa zaka ji kan wannan matsalar wa an sai kiran sallah na farko zaka ji ana as-salatu shi kuma wannan kuskure ne kiran sallah na biyu ake yi wa as-salatu khairun min an-nawm akwai dalilai masu yawa wanda malamai suka kawo kamar a cikin gadan ka koma a cikin al-majmu ka samu haka sharhu al-mumti duka sun kawo haka shi ma wannan ya kawo imamu mawardi a cikin al-insaf ya kawo babban bayani dogo akan wani kiran sallah ya cancanta a yi wa as-salatu haka da kai wannan littafin jazmun fi rauda na ibni abdus shi ma ya kawo dogon bayani akan matsalar wani kiran sallah ne ya cancanta a yi wa as-salatu da yawa suna kawo hujja da wannan hadisin na Anas na cewa shi ya cancanta a yi wa as-salatu khairun min an-nawm yake cewa wala yu'azzanu qabla al-waqti illa laha kuma ba a yin kiran sallah kamun lokacin sallah ya shiga in ba sallar asubahi ba daga lokaci an ce maka ya shiga to lokacin yin kiran sallah yayi ba tare da wani jinkiri ba wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya dacewa a ce a lokacin sallah ya shiga 12 da minti 40 ko 12 da minti 30 ka jinkirta har zuwa karfe 1 sannan ka ce kai kiran sallah kana iya yin kiran sallah ka
salatul isha
ka bari lokacin da mutane suka halarta kai sallar ka shi dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokaci yana shiga lokacin yin kiran sallah yayi yake cewa sallah ɗaya ce ake yi mata kiran sallah kamun lokacin ta ita ce sallar asubahi kamar yadda muka karanta hadisin Bilal manzo Allah yana umurta shi yayin kiran sallah a tsakiyar da a cikin dare sannan ya zamuna har zuwa lokacin da alfijir zai keto Abdullah ibn Ummu Maktum ne yake kiran sallah ne yake cewa da kaulin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'azzin bil layl lalle bilal yana yin kiran sallah da dare fa kulu washrabu hatta yu'azzana ibn Ummu Maktum ko ci ku sha har sai Abdullah ibn Ummu Maktum yayi kiran sallah na biyu to a lokacin nan an ce muku ku kame bakinku lokacin azumi ya kama hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi akwai riwaya da Imam Bukhari ya kama ya ƙara a cikin wannan riwaya yake cewa fa inna la yu'azzanu hatta yatla' al-fajr yake cewa shi Abdullah ibn Umm Maktum baya kiran sallah har sai al-fajr ya kireto shi ko Muslim yake Imam Muslim yake cewa wala yakum bainahuma illa an yanziru hada wa yarqa hada sai malin yake cewa wa yustahabbu liman sami al-mu'adhdhin an yaqula kama qala kama yaqulu kuma mustahabbi ne ga wanda ya ji ladani yana magana ya faɗa kamar yanda ladani yake faɗa li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sabida hadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah yake cewa faqulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatam kwacin abinda ladani yake faɗa sai dai idan ya kai zuwa ga hayya ala salat sai mai saurara sai ya ce la haula wala quwwata illa billah dalilin hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mustahabbi ne ga wanda ya ji kiran sallah bayan ya gama hada abinda ladanin nan bayan ya gama hada abinda limamin ladanin ne yake hada ya hadi abinda aka rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Muslim yake cewa ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama salati Allahumma salli ala Muhammad har zuwa karshe sannan da kai hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo yake bayani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗa lokacin da aka gama kiran sallah yana cewa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'suhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yi wannan adda hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto na ya tabbatu a gare shi a ranar tashin kiyama Allah da tar da mu wallahi garaba sa muke ci da kowa inda suka huce fi san wannan hadisin ba kurum ka hada abinda limami yake ladanin ka yau hada ka ce ka yi wa manzo Allah salati ka yi wannan adda ceton manzo Allah ya tabbata akan ka kuma shi ya faɗa hadisi ne ingantacce ba kaga me akai ba kuma haka da kai hadisin Sa'd bin Abi Waqas yarda Allah shi tabbata a gare shi min babil fa'ida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya ji ladani yana cewa ashhadu an la ilaha illallah a lokacin ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah ya kara wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadan rasulan wa bil islami dinan yake cewa kai tsaye ubangiji ya gankare mai dukkan zunubin shi kafin ya maimaita ka hadu wannan abu haka idan ya maimaita so nawa za ka gankare maka garaba sace ba kadan ba wanda dan abu ne wanda zaka aikata sai mas'ala ta karshe wanda a gurguje shine lokacin da aka zo kiran sallah zaka ji ladani yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko kuma idan ya kare zai ringa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad duka wannan bid'a ce be dace ba haramun ne wani ya kara wani abu daga cikin alfazin kiran sallah lokacin da kai nihin kiran sallah abinda aka shar'anta maka ka faɗa shi kadai zaka faɗa ɗaya daga cikin wa'ansu ya shi wani ɗaya daga cikin ladannan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Imam Malik ya kasance idan zai yi kiran sallah sai ya yi gyaran murya aka mai gyara ya sake Imam Malik ya sa aka kama shi aka bulala sattin aka haramta mai kiran sallah saboda bid'a ce zama da dan bid'a bai da amfani bid'a ce da kai abinda baya daga cikin addini to wallahi aula ka shafa makanka lafiya wannan abubuwa ne wanda muke kara su sai ka gani mutun ya ringa tunanin ba komai bane ba a cikin addini ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hukunta mana abinda aka riga aka rubuta muku shine aka ba ku tai ku yi shi ba zancan kai kuma duk wanda ya kara to ya tabbata fa da shi da ubangijin shi da kai al'amari mai girma tsakanin su duk wanda ku ya ƙara shine manzo Allah yake cewa faqad za'ama anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khana risala duk wanda ya ƙaji wani abu ya ƙara wani abu a cikin addini to kamar yana tutiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hainta bai bada abinda aka ce mai ya bada Allah kiyaye mu Allah sanya abinda sunna ta karantar da mu mu yi kokari mu dai da yawa zaka samu ba shi kadai ba da kai wanda lokacin da ɗaya daga cikin a'imman nan Imam Malik ne shi ma ya kasance yana kiran sallah yana karawa ansa alfazu na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya mai dogon kashi wannan baya daga cikin sunna in zaka yi bayan ka sab kada inda kake yin kiran sallah kai wannan abin ka ko kai abin ka a cikin ran ko ka bayyana shi a asirce ba tare da ka bayyana wa mutane ba da abinda zaka ƙara kamar ka ƙara shi ne akan ki akan kiran sallar da aka umurce ka ka zo da shi wallahi ta'ala a'lam in baya dacewa ni wani abubuwa wanda suke na bid'a shi sanya da yawa daga cikin malamai kamar yanda wannan Ibn Taymiya a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo haka shi ma Imam Al-Utsaimin a cikin Sharh Al-Mujtahid ya kawo yake bayani yake cewa daga murya da wa'ansu azka game da ladani bayan ya gama kiran sallah yace bid'a ce wanda take haramu yace ba a san shi ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda kai aikata ya aikata bid'a sawa'un kamun mutum ya fara kiran sallah lokacin da ya tsaya ya kiran sallah ko kuma bayan ya gama kiran sallah Allah ta'ala alam abinda muka karanta dai Allah ba mu lare shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakanni da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah iya mana dan uwa da amana arziki da suke bara adda'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka Allah ya taimake mu taimaki ɗan uwa da suke cikin halin haulai a cikin yau da gobe tafiyar da ake yi a Allah ya ƙara kiyaye ƙasar nan Allah ya kawo waɗanda ya taimake mu cikin al'amari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك